This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin da ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Talata 23 ga watan Yuli shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Sanarwar janyewar daga takarar shugabancin ƙasa da shugaban Amurka Joe Biden yayi ya haifar da rudani a fadar White House da jam'iyyar Democrat da ƙasar da ma duniya baki daya. Yan majalisar dokokin Amurka sun yi kira ga daraktar hukumar leken asiri ta Amurka da ta yi murabus kan gazawar hukumar wajen hana yunkurin kashe Donald Trump. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu zai kai ziyara birnin Washington a wannan makon tare da shirin gabatar da jawabi ga majalisa da kuma ganawa a fadar White House.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji ra'ayoyin masu fashin baki a jamhuriyar Niger kan matakin shugaban kasar Amurka Joe Biden na janyewa daga takarar neman zaben sa a wa'adin mulki na biyu.
To ana yi cewa ya makan shi kiyamar laili bayan kira-kiran da aka samu daga wasu jigajigai fiye da mutum 40 daga ciki har da tsohon shugaban kasa Obama.
A Najeriya wasu mabiya addinin Kirista na United Methodist Church sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna kin jinin luwaɗi da maɗigo da auren jinsi da suka zargi wasu shugabannin majami'ar da goyon baya.
Kungiyar Bishop na United Methodist Church suna turo mutane zuwa Afirka domin a rinjaye 'yan Afirka su yadda da wayannan kuduri, kuma mun ce ba mu yadda ba.
Muna nan tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar. Amma kafin duka waɗannan, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Sanarwar janyewa daga takarar shugabancin ƙasa da shugaban Amurka Joe Biden yayi ya haifar da rudani a fadar White House ta ƙasar da ma duniya baki daya. Sanarwar da ta bar jam'iyyar ta Democrat a cikin hali na rashin tabbas game da wanda zai maye gurbin takarar. Mataimakiyarsa Kamala Harris, wacce Biden din ya goya wa baya a matsayin wacce za ta maye gurbin sa, tace Biden yana murmurewa daga COVID a gidansa dake Delaware. Kamala Harris tace,
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history.
Biden ya samu nasarori a cikin shekaru ukun da suka gabata da ba za su misaltu ba a tarihi a cikin wa'adi daya. Ya kamata a yaba masa. Biden ya riga ya zarce mafiya yawan shugabannin da suka yi wa'adi biyu akan karagar mulki. Amma masu sukar Biden na jam'iyyar Republican kamar Mike Johnson, kakakin majalisar Amurka, sun nuna shakkunsu akan Biden ya ci gaba da shugabancin ƙasar. Mike Johnson ya ce, idan kowa ya yarda cewa Biden ba zai iya gudanar da yakin neman zaɓe ba, to hakan na nuna ƙarar cewa ba zai iya tafiyar da al'amuran shugabancin ƙasar ba. A jiya Litinin ne 'yan majalisar dokokin Amurka daga bangarorin biyu suka yi kira ga daraktar hukumar leken asiri ta Amurka Kimberly Chittle da ta yi murabus yayin da take ba da shaida kan gazawar hukumar wajen hana yunkurin kashe dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump. Kwanaki tara bayan yunkurin hallaka Trump, lamarin da ya girgiza al'ummar ƙasar, an samu amsoshi kan yadda wanda ya harbin ya samu kusanci da Trump. A karon farko, shugabar hukumar leken asirin Amurka Kimberly Chittle ta amsa tambayoyin 'yan majalisar game da harbin, inda ta ce,
"We failed.
Hakika mun gaza." Chittle ta ce za ta fitar da cikakken rahoton hukumar a cikin kwanaki 90, sai dai 'yan majalisa sun ce hakan bai dace ba saboda lokacin zabe ne, zaben kuma dake cike da rudani. Dan majalisa na jam'iyyar Republican James Comer ya ce,
"The Secret Service has a zero fail mission, but it failed."
Hukumar ta gaza gudanar da aikin ta, bata yi abin da ya dace ba a ranar 13 ga watan Yuli da kuma kwanaki kafin gudanar da taron. Ma'aikatar tana da dubban ma'aikata da kuma kasafin kuɗi mai muhimmancin gaske, amma ta gaza yin aikin ta yadda ya kamata.
To nan gaba kadan Zara za ta sake dawowa da karashin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu fara bangaren rahotannin mu a jamhuriyar Niger, inda manazarta da ma wasu ƴan kasar suke bayyana ra'ayoyinsu kan matakin shugaban Amurka Joe Biden na janyewa daga takarar shugaban kasa sakamakon matsin lambar da ya fuskanta a jam'iyyar sa ta Democrat, da kuma irin darasin da hakan ke koyarwa ga kasashen nahiyar Afrika. Ga rahoton wakilin mu a Yamai, Sule Mummuni Barma.
Matakin janyewar shugaba Joe Biden daga jerin waɗanda za su kara a wannan zaɓe tamkar amsa ce ga wasu jigajigan jam'iyyar Democrat da ke hasashen ba zai kai labari ba a zaben mai zuwa sakamakon dalilai masu nasaba da yawancin shekaru. Mai shari'a kan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasum na cewa Biden ya yi rawar gani.
To ana yi cewa ya makan shi kiyamar laili bayan kira-kiran da aka samu daga wasu shiga-shigai fiye da mutum 40 daga ciki har da tsohon shugaban ƙasa Obama, wanda suka yi kira-kiran ya kamata ya diba tsarin takarar nan tashi, kuma yanzu ya bayyana haka.
Wannan wani salo ne irin na gogaggen ɗan siyasar da ya san ta inda ya kamata a bullowa kowane irin lamari. Saboda haka janyewarsa tamkar ƙara jan ɗamara ne a wannan lokaci da siyasar Amurka ke ƙara zafafa biyo bayan abinda ya faru da Donald Trump, in ji ƙwararre kan hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi.
Abubuwan da suka faru kwanakin ga biyu tsakanin shi da Donald Trump, wasu mantuwa-mantuwa da ya fara yi a taro da aka yi na NATO, kuma barcin shi ga rashin lafiya da ya yi an ce COVID-19 ta kama shi, kuma da wanga abin da ya faru sati da ya wuce na Donald Trump, to kaga duka wannan abubuwa ne wanda watakila su ƴan Democrat dan suna gani za ya ƙara ma shi Donald Trump ɗin jama'a.
Tuni hankula suka karkata wajen ganin yadda za ta kaya bayan da shugaba Biden ya bayyana goyon baya ga mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris a matsayin wacce yake fatan ta tsayawa jam'iyyar Democrat, mace bakar fata ta farko da za ta nemi haye irin wannan tsani a tarihin Amurka kenan. Wasu 'yan Nijar da na tuntuɓa kan wannan batu na da ƙwarin gwiwa, Harris za ta iya cire sihe a wuta.
Tana ɗaya daga cikin wadda idan Trump ya ce so guda tana iya cewa so goma, wadda in ya ce kule tana iya ce mai cas, mace ce mai ƙwazo. Siyasa Amerika tana ɗaya daga cikin siyasa ta baki wadda za ka hitowa tantagariya, wadda in ka ce haka a ce maka haka.
Zaɓin na ya burge ni musamman a matsayinta na mace za ta yi dikici a huta, tunda ai ta taka rawa a fannin dama a bisa abin da ya shafi diplomasiya.
A watan Agustan gobe ne taron jam'iyyar Democrat zai yanke shawara kan abin da zai biyo bayan janyewar Joe Biden, wato ko su yi na'am da zaɓin sa ko akasin haka.
Abin da zai taka rawa ina ga muhimmi yanzu shine mataimakin ita Kamala Harris wanda za a dauka ya kasance Jani Nasara, matashi karbabbe, ina ga wannan shi zai canza balance kin.
Tuni a bangaren jam'iyyar Republican ta tsohon shugaban kasa Donald Trump aka fara nuna bukatar ganin shugaba Joe Biden yayi murabus daga mukaminsa, saboda yadda suke kallon matakin janyewarsa tamkar wata gazawa. Yayin da masana kimiyyar siyasa ke cewa wannan dambarwa ta siyasar Amurka na tattare da dimbin darussa da 'yan siyasar Afirka za su koya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga Zara ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Prime Ministerin Isra'ila Benjamin Netanyahu zai kai ziyara birnin Washington a wannan makon tare da shirin gabatar da jawabi ga majalisa da kuma ganawa da fadar White House. Prime Minister zai isa Washington ne a daidai lokacin da ake cikin rudani a siyasar Amurka, biyo bayan shawarar janyewa daga takara da shugaba Joe Biden ya yi, wanda ka iya ƙara yanayi na rashin tabbas a dangantakar Amurka da Isra'ila a wani muhimmin lokaci a yakin da take yi a Gaza. Harin da Isra'ila ta kai a gabashin Khan Yunis ya kashe mutane da dama a jiya Litinin, ɗaruruwa kuma sun tsere bayan da aka ba su umarni da su bar yankin. Benjamin Netanyahu ya ce, zan nemi amincewa da goyon bayan ɓangarorin biyu da ke da matukar mahimmanci ga Isra'ila, kuma zan shaidawa abokaina a ɓangarorin biyu cewa duk wanda Amurkawa suka zaɓa a matsayin ɗan shugabansa a gaba, Isra'ila ta kasance babbar ƙawar Amurka kuma mafi ƙarfi a yankin gabas ta tsakiya. Amurka na kokarin haɓaka aikin tattara bayanan sirri a yankin Arctic tare da kuma inganta haɗin gwiwa da ƙawayenta a yankin domin daƙile Rasha da China wajen yin amfani da yankin a arewa mai sanyi da ƙanƙara. Shirin wani bangare ne na dabarun da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar a shekarar nan ta 2024, inda ya zo a daidai lokacin da jami'an tsaron Amurka suka yi gargaɗin cewa sauyin yanayi na narkar da ƙanƙarar ta Arctic da ke kange abokan gaba, kuma akwai alamun ƙaruwar haɗin gwiwar China da Russia a yankin. Mataimakiyar sakataren tsaron Amurka Kathleen Hicks, yayin da take ba da rahoto ga manema labarai a Pentagon, ta ce tabbatar da cewa sojojinmu suna da horo da kayan aiki da hanyoyin aiki sabili da yanayin Arctic na musamman ne, kuma za a iya samun nasara ko rashin ta a yankin.
Zara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya, wasu mabiya addinin Kirista na Ecclesiar United Methodist Church sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a Bauchi domin nuna kyama ga sha'anin luwaɗi da maɗigo da auren jinsi. Masu zanga-zangar na zargin wasu shugabanni Ecclesiar ta Methodist Church da kokarin gamsar da mabiyansu su amince da sha'anin na auren jinsi. Daga Bauchi ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Mabiyan sun gudanar da zanga-zangar ce tare da rike kwalaye mai dauke da rubutu da ke Allah wadai da batun auren jinsi, maɗigo da kuma luwaɗi.
Sunana Abare Kirma, delegate ne daga Kano a gunduman Bauchi. Duk jama'an da ka gansu a nan gurin al'umma ne na wannan Ecclesia na United Methodist Church a Nigeria, suna nuna rashin jin daɗinsu da yadda da wannan al'adanmu da addininmu da yardanmu da ban gaskiyarmu a matsayinmu na masu bin Isa Almasihu. Yannan magana na auren jinsi ya saba mata, muna kyaman wannan magana na auren jinsi a Ecclesiar.
Kana tare da madannan Dali Yusuf ne daga UMCN na Gombe. Luwaɗi ba ma son shi, ya sa mu a wannan majalisa ba mu yarda da auren jinsi ba.
Daga bisani kuma bakon da majalisar bishop na kasar Amurka ta turo, wakili mai suna Bishop John Scholl, ya ce ya zo ne domin daidaita al'amura ba batun auren jinsi ba da kuma maɗigo, domin ya san cewa Najeriya ba ta yarda da aikata luwaɗi ba.
I hear your concern. Ya saurari dukkan damuwoyinmu da matsalolin da muke ciki.
I understand that in Nigeria homosexuality is not permitted. Is here to promote homosexuality. We are not here to present homosexuality. That is not legal in Nigeria.
Shi ma director ma'aikatan Methodist Church shiyar jihohin Arewa, Philobus Audu, ya yi ƙarin haske dangane da manufar zanga-zangar.
Manufarmu a Najeriya game da wannan badakalan da game da maganan auren jinsi ne. Mun kuma a Najeriya mun ce ba mu yarda ba, wanda kuma mu ba mu yarda da shi ba. Littafin mai sarki ya hana, Bible ya hana, shi yasa Ubangiji Allah ya halaka kasan Sodom da Gomorrah. Kuma littafin mai tsarki Bible bata canja ba har yau. Su kuma suna so su raba kanmu a Afirka, su yi amfani da kuɗi domin mu goyi bayan abubuwa da suke yi. To su shugabanni na United Methodist Church a duniya, musamman kungiyar bishop na United Methodist Church, suna turo mutane zuwa Afirka domin a rinjaye 'yan Afirka su yarda da wa'annan kuɗi. Mu kuma mun ce ba mu yarda ba. Za mu ci gaba da Methodist, amma mu ba mu yarda da maganar luwaɗi.
A taron manema labarai, jagoran headquarters Ecclesiar United Methodist Church Bishop Yohana John Wesley ya jaddada matsayinsu a kan batun auren jinsi.
Kun sani dai ɗan Najeriya ba zai taɓa yarda da shi. Za mu yarda ba, ba za mu kuma taɓa yarda da shi ba. Muna ra'ayi ɗaya yadda littafi mai sarki ya faɗa, aure miji da mata, ba za mu taɓa yarda da luwaɗi.
Luhan Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A agaida na musamman. Masu saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma bari mu je ga shirin mu na gaba wato tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka, inda a cikin ta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannan su masu daraja ta biyu kuma suna karkashin kulawar sarkin Kano.
Abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu da ya tofe da shekara 500 da ta wuce.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Gwamnatin jihar Kano bata kalkare gama da cece-kucen da ke tare da maganar samun sarakuna guda biyu a cikin Kanon ba, sai ga shi kuma a cikin makon da ya gabata ranar Talata da ta wuce, majalisar dokokin jihar ta Kano din ta kara dandanon wannan dambarwa da ake yi ta hanyar amincewa da karin wasu masarautu guda uku na rano daga ya da karaye a gargashin sarkin Kano.
Yan majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka, inda a cikin ta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannan su masu daraja ta biyu kuma suna karkashin kulawar sarkin Kano. Mame Bello Butubutu da ke zama mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar yayi karin bayani.
Saboda tarihi da nake son maintain na wancan gurare shine yana da kyau sarki ya samu su manya mashawarta na kusa da shi wanda ba sai ya tara hakimai gaba daya ba, wanda ya tabbata kawo hikimar cewa to mu dauko wancan tarihi na sarakunan nan shine sarkin Rono, sarkin Gadi, sarkin Kare. Wato to ya kamata a samu musu matsayi su zama masu daraja ta biyu, don kuma wasu shawara da duk wani abubuwa in aka to za su fara zama su tuna su nasu ga kuma za su ba gwamnati shawara.
Masanin tarihi Farfesa Tijjani Muhammad Naniya ya yi tsokaci game da wannan al'amari.
A tarihi abin da manta aka nuna da rano da gaya da kara daman sarakuna ne da su, domin su ba kama su a kai da yaki ba a tarihi. Aminci ne da neman kariya da kuma girmama juna da haɓakar da Kano ta yi ya sa su danka kansa hannun kan da lura da su. Saboda haka abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu ne da ya tofe da shekara 500 da ta wuce.
Gabanin rushe su a watan Mayun da ya gabata, masarautar gaya da karaye da rano na da kimanin kananan hukumomi 10 a ƙarƙashinsu, amma rage musu daraja a wannan sabuwar doka ya sanya gaya da rano na da kananan hukumomi 3 kowaccensu, yayin da masarautar karaye yake da guda 2. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kafa sabon tarihi a Kano, inda Malam Muhammadu Sanusi na biyu da Alhaji Aminu Ado Bayero kowannan su ke tafiyar da harkokin mulki a fadar sa tare da hakimai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaishe ka Mahmud, ito ya kirkiro wannan sababbin masarautu ya shafi matsalar da dama ake fama da ita ta samu wannan sarakuna guda biyu a Kano. Sannan kuma shin akwai bambanci tsakanin wanda gwamnatin tarayya ta dauka shine sarkin Kano da wanda gwamnatin jihar Kano ta dauka shine sarkin Kano? Za mu taba wannan batu a cikin shirin yau a muhawara da ake tsakanin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, malami a Jami'ar Bayero ko masanin tarihi, da kuma wani basarake na Bauchi wato Bayan Bauchi Alhaji Sanusi babban tauku. Ga jagoran tattaunawa din tasu Nasiru Adamu Lahikaya.
Ba su sauraro ana tare da shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na Muryar Amurka, inda muke tabo abubuwa da suka shafi dambarwar masarautu muhimmai na arewacin Najeriya. Muna tare da Bayan Bauchi Sunusi baban Takko, wanda babban hakimi ne a masarautar Bauchi, kazalika shi ke shaida lokacin da za a nada sabon sarki, shi ke kula da masu zabe yara nada sarkin, sai kuma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa wanda malami ne a Jami'ar Bayero ta Kano, kazalika kuma masanin harkokin siyasa da tarihi kuma malamin addinin Islama. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, bari mu bi abubuwa ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka faru a ɗan tsakanin nan. A Kano yanzu kusan za a ce yana da sarakuna biyu ne, shi sarki Alhaji Aminu Ado Bayero da kuma sarki Sunusi Lamido Sunusi, da wannan gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf ta dawo da shi. Shin wane ne daidai ne a duwaye ke wane ne yake kan tsari ne a cikin waɗannan mutanen biyu, gwamnati ce ko kuma ɓangaren sarautar?
Wannan tambayar taka tana da wahalar amsawa kai tsaye. Abin dai da yake, mu fara daga abin da mafi yawan mutane suka sani, shine a lokacin gwamnati da ta shuɗe ta Abdullahi Umar Ganduje, a gwamnati ta tuhumi sarkin Kano mai ci Muhammadu Sanusi na biyu da wasu laifuka. Ta ce ta same shi da laifin, ta cire shi, ta nada sarki, wani sarkin a Alhaji Aminu Ado Bayero. Da wannan gwamnatin yanzu mai ci ta Abba Kabir Yusuf ta zo, ta ce abinda gwamnatin da ta shuɗe ta yi ba daidai ba ne, kuskure ne ko maganganci. Don haka ta soke dokar da aka yi, wacce ta cire sarkin ta naɗa wani. Don haka ta sauke wannan sarkin da sauran sarakunan da aka naɗa su tare. Wannan ta sa aka sami wanda ya tafi kotu ya kalubalanci wannan naɗin, kuma kotu ta ce a saurara ta yi shari'a a kai. A dalilin haka gwamnatin tarayya ta ce to tunda gwamnati ta ce a saurara, a tsaya a inda ake din nan, shine Aminu Ado Bayero ne sarki. Saboda haka sai ta dawo da shi, ta sa shi a gidan Nasarawa. Don haka idan ka tambaya wane ne sarki, sai mu ce a gurin gwamnatin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ne sarki. A gurin gwamnatin tarayya a yanzu Alhaji Aminu Ado Bayero shi ne sarki, har izuwa lokacin da kotu za ta gama shari'arta. Alaba shi a san wane sarki ne guda ɗaya a Kano. Wannan ita ce fahimtata.
Kasilu Ahmadu, ka bari a gurguje mu ji Ibrahim Bauchi a matsayinka na mai kula da masu nada sarki, wato a turanci da ake kira kingmakers, ka kawo sakamako ga gwamna sanar da sabon sarki. A cikin waɗannan ɓangarori biyu, kai bari ma mu ce wane ne yanzu, ko a irin wajen ku wane ne sarkin Kano ne?
To kamar da ya faɗa, duk haka ake, domin dalili ai ana shari'a, kuma an je kotun gwamnatin tarayya, kuma an je kotun gwamnatin jiha. Sannan ita gwamnatin tarayya ta yanke hukuncin cewa Aminu shi ne sarki, amma gwamnatin jihar Kano ta shiga kotu a nan jihar Kano. Saboda haka ita ma ana sauraron nata. A yanzu wanda yake sarki kan ai Aminu shi ne sarki, amma sai mu jira mu ji kuma abinda gwamnatin kotun jihar Kano za ta ce. Watakila tana da wani abin da watakila ba da yake da na gwamnatin tarayya ba, amma a yanzu a gaskiya a matsayi dai Aminu shi ne sarki, kuma a kan shi ne sarkin sai dai menene, tunda sun afil ko kuma suna wani kotu, ba za a ce ma afil ba, tunda ba afil kot ba ne, kotun kusan matsayinsu ɗaya ne, amma an shiga kusan ƙaran ne kusan lokaci guda. Sai mu jira mu ga su kuma me za su ce.
To Barayi, in haka ne a takaice, a matsayinku na masu rike da masarautu, ko in ce sarautun gargajiya, a tsakanin gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da masarautar Kano, wane ne mai laifi ne, wane ne ya fi ɗaukar wasu matakai da ba su dace da tsari irin na gargajiya ko tarihi?
A guna akwai rashin tarbiyya gabaɗaya a hidimar, da kuma rashin mutuntawa, domin an riga da an ɗauki siyasa an sa a cikin magana abin da ya shafi sarakunan, daga nan abubuwan da suka lalace. Amma ba wai na tabbata ba interest na gwamnan Kano ne ya zo ya ta rigima da sarakunan nan guda biyu ba, a'a, interest nasa shi ne zaman lafiya a ƙasarsa. Amma da yake siyasa ya shiga ciki, shi yasa kake ga ake ganin gwamnan Kano yana da laifi ko bai da laifi, a siyasa ce ta shiga. Wanda kuma muna fatan su ajiye maganar siyasa, su dubi girman shugaban sarakunan nan, su dubi matsayinsu a musulunci, kamar yadda muka faɗa musulunci shi ya kafa su.
Barayin Bauchi, zan ma tambaya matsayinka na mai shiga tsakani, ko in ce kai kake tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da masarautar Bauchi. Idan da a Kano kake a irin wannan yanayi, wanda shawari za ka ba wa gwamna a takaice?
Shawarar da zan ba wa gwamna shi ne, da Allah abin da ya kawo gwamna ya zo ya yi, abin da ya kawo shi ya gama da yi, ya ajiye maganan sarauta. Don ya ce zai ci gaba da maganan sarauta, watakila gwamnatinsa ba ya tafi da yake saboda da yake nan. Sannan ya yi wasa rigima an ta tashi ta yi muni a cikin Kano. Wanda zai soma zama victim, watakila ba ɗaya daga cikin sarakunan ba ne, shi mai yiwuwa gwamna shi ne zai zama victim na farko. Tun da gwamnatin tarayya tana iya ɗaukan duk wani mataki a lokacin da ta ga ba za a samu tsaro a wani sashe na Najeriya ba. Saboda haka ɗan da zan ba shi shawara shi ne ya manta da maganan menene wani sarki ne yake kan kujera, wani ne aiki da wanda ya same shi. Kuma domin abin mukamu masu laifi ne, duk ɗan adam da kake gani yana da laifi. Watakila sarki Sanusi ko kuma wancan gwamna da ya tafi ya yi laifi, ya musu laifi wa wannan gwamnatin da ta zo ta samu kanta tana shugabanci a Kano. To a hakuri ake yi don a zauna lafiya. Mu kanmu da ka gani ɗan adam, Allah hakuri ke da mu. Saboda haka ni a gona ina zan ba da shawara wa gwamna shi ne, yadda ya samu mulkin nan kuma yadda na san shi, don ni na san shi. Mutum ne mai yaro ne, mai barance yaro ba a gwamna ne, tun da na san zai na girme shi, amma yana da tarbiyya, yana da son mutane. Kuma daga gani kuma mulkin da aka yi na bayan lokacin da kwankwaso yake gwamna, a yi da shi aka taimaka wajen gina Kano. Saboda haka ba zai so abin da zai kawo Kano da lalacewa ba, sai dai abin da zai gyara a zaman lafiya a Kano da ci gaban Kano. Amma aka ce za a zai shiga cikin maganar hidimar sarauta a matsayinsa na gwamna. Matsayin da bai zama zai kai ba, Allah ya kai shi. Yau shi ne gwamna a jihar Kano, kuma yau kowane sarki ne bayana ƙarƙashinsa ne. Saboda haka da sai ya gode wa Allah, ya yi haƙuri, ya kau da kai a kan maganar sarauta, a ci gaba da mulki, shi ma ya ci gaba da nasa. In ba dai an samu Aminu, wato sarki Aminu da wani laifi ba ne, kamar yadda aka ce Sanusi an same shi da laifin rashin biyayya wa sarki.
Gaishe ku malamai, bari mu tsaya nan sai Allah ya kamar rana wa taimu dawo mu ci gaba. Muna godiya ga su baƙin namu da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Mulaikaya da ya tattauna mana da su. Ku huta lafiya. Ni ne Aliyu Mustapha Sakkwato a Washington.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A jiya Litinin ne wani ƙwararre a Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a gudanar da binciken ƙasa da ƙasa kan laifin cin zarafi da zalunci da suka haɗa da kisan kiyashi kan 'yan tsirarin addinai da kuma kisan ƙare dangi ga 'yan adawa a shekarar 1980 da aka aikata a Iran. Jabit Rahman, wakili na musamman mai zaman kansa kan halin da ake ciki a Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce ya kamata a hukunta irin wannan babban take haƙƙin ɗan Adam duk da la'akari da lokacin da aka aikata laifin. Ya ƙara da cewa kada a bar gwamnatin Iran da shugabancin ta su tsira daga laifukan da suka aikata na cin zarafin bil'adama da kisan ƙare dangi a ƙasar. Ya ce wasu sun ba da rahoton cewa an yi wa mata fyaɗe kafin a kashe su, kuma akwai yara da dama a cikin waɗanda aka kashe. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi gargaɗi a baya a cikin watan Afrilu cewa cin zarafi da hukumomin Iran ke yi wa tsiraru 'yan Bahai na take haƙƙin bil'adama ne.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da karfe 4 na yamma agogon Najeriya da Niger. Za a ji mun sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Sashen Hausa ne na muryar Amurka ake ci gaba da saurare a kan mitoci wato 31 da kuma 16 da kuma 25. Kada a manta za a iya sauraren sauran shirye-shiryenmu a sashen wato a manhajarmu ta internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Sarfilu Hashim Gumel wanda ya haɗa sautin ya tsara shi ya kuma ba da umarni ta ma injiniyar mu ta yanzu, ni Murtala Faruk Sanyinna, ke muku fata alkhairi, ma'assalam.